sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asari ya 4 ranar 7 ga watan Afrilu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 22 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniya gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya koma kiri ne tare da Nazir Ahmed Hausawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je rahotannin mu ga kanun labarai.
A safiyar yau Juma'a ne dakarun sojojin Amurka suka harba makamai masu linzami a Syria. Wata majiyar labarai a kasar Sweden ta ce wata babbar mota ta afka cikin wani babban kanti a tsakiyar Stockholm inda ta raunata mutane da yawa. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte na shirin jibge Dakaru a wani tsibiri da ake takaddama a kudancin kogin China.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku je hira da Ali Mustafa Sokoto yayin da Dr. Aminu Daurawa akan harin martani da Amurka ta kai akan Syria inda yake cewa
duk dan adam ya kamata ya tausaya wa al'umma Syria akan halin da suka samu kansu a ciki.
A Najeriya kuma za ku ji yadda wato kutse na bankuna zai iya shafar tattalin arzikin kasar.
To idan wannan abu har ya faru kuma suka samu nasara su in ba dauki mataki ba wannan bai da wahala a gurguje yake durkusa tattalin arzikin kasa.
A Ghana kuwa wasu ƴan bangar siyasa ne suka kai hari akan wata kotu a birnin Kumasi kuma suka kwace wasu mambobin su da kungina cikin kungiyar wanda ake musu shari'a a daidai wannan lokacin. Sa'annan kuma Mahmud Lalo na tafi da shirin sa na duniyar Amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. A safiyar yau Juma'a ne dakarun sojojin Amurka suka harba makamai masu linzami a Syria wanda wani mataki ne na mai da martani sakamakon harin makami mai guba da ake zargin dakarun shugaban Syria din Bashar al-Assad sun kai kan fararen hula wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100. Wannan shine hari na farko da Amurka ta kai kai tsaye kan dakarun gwamnatin Syria. Makaman masu linzami wanda ake walakabi da Tomahawk guda 59 aka cilla da misalin karfe 4:40 na asubahin kasar Syria daga kan wasu jiragen ruwan yakin Amurka guda 2 waɗanda aka girke a tekun Mediterranean. An ɗauki mintoci har guda 4 ana harba waɗannan makamai cewar jami'an Amurka. Rasha wacce babbar kawace ga gwamnatin Assad da take baiwa tallafin mayaka da jiragen yaki ta yi Allah wadai da wannan mataki da Amurka ta ɗauka. Inda suka kira shi da mummunan mataki ne akan ƙasa mai cin gashin kanta. Haka kuma Rasha ta ce ta dakatar da yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka kan matakan tabbatar da tsaron lafiyar jiragensu da ke shawagi a sararin samaniyar Syria. An ce dakarun Amurka sun kai harin ne kan filin jiragen sama na Shayrat da ke yammacin Syria. Wani jami'in sojan ruwa ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kai harin kan wannan filin ne saboda mai yiwuwa an yi amfani da filin ne wajen kai harin na ranar Talata na makamai masu guba akan wani gari da ke hannun 'yan tawayen ƙasar ta Syria.
Har yau dai akan wannan harin martani da Amurka ta kai akan Syria. Kawayen Amurka da dama sun bayyana goyon bayansu akan mataki da Amurka ta ɗauka akan Syria. Yayin da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin na yiwa harin kallon mummunar mataki akan wata intacciyar ƙasa mai cin gashin kanta akan kuma dalili da ba shi da tushe. Ra'ayoyi da dama na takwararowa daga ƙasashen duniya daban-daban ta kafafen yaɗa labarai yayin da duniya take tararrabin umarnin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na kai harin maida martani harin makamai mai guba a kwanakwanan nan da Syria ta kai wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula kusan 100 ciki har da mata da ƙananan yara. Masu sa ido a Syria sun ce harin da aka kai akan filin jirgin wato ya kashe mutane ko kuma kimanin sojoji na Syria guda 4 kenan yayin da jami'ai na Syria kuma suka ce mutane 6 ne suka mutu wasu kuma da yawa suka jikata. Wata cibiya mai nazarin lamura a Syria ta ce harin na Amurka ya janyo mutuwar akalla sojojin Syria guda 4 yayin da ainihin jami'an na Syria suke cewa mutane 6 ne aka kashe. Mai magana da yawun shugaban kasar Russia da ake kira wato Dmitry Peskov ya ce shugaban Russia Vladimir Putin wanda babban aminin shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ne ya ce bai yarda Siriya na da makamai masu guba ba. Ita ma ƙasar ta Iran ta yi Allah wadai da wannan hali, inda ta ce matakin da Amurka ta ɗauka a kan kanta wato yana da haɗarin gaske, kuma ya ruguza ya kuma saba wa gimshikin dokokin ƙasa da ƙasa. A ɗayan ɓangaren kuma wato mataimakin Prime Minister ƙasar Turkiyya da ake kira Numan ya faɗa a wata tattaunawa da yayi ko kuma yayi da shi da wata gidan talbijin na ƙasar, inda ya ce harin da Amurka ta kai akan filin jirgin na sama wato na ƙasar Siriya kenan yayi kyau, kuma lokaci yayi da ya kamata a dakatar da ta'addancin gwamnatin. Sauran ƙasashe da suka goyi bayan harin da Amurka ta kai sun haɗa ne da Turkiyya da Burtaniya da Faransa da kuma Jamus.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To, ƙasar Amurka kuma ta ɗauki matakin farko na ƙarfafa matakan horar da Iran ta hanyar ƙaƙaba mata sabbin takunkumai akan wasu mutane 13 da kuma wasu cibiyoyi guda 12 masu zaman kansu waɗanda suke da hannu cikin shirin Tehran na ƙera makamai masu linzami da kuma masu goya musu baya a faɗin gabas ta tsakiya. Cikin waɗanda aka tunkara sun haɗa da cibiyoyin da ke baiwa Iran goyon baya a China da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa waɗanda suke aiki don taimakawa Tehran ta sami kimiyya da kuma kayan aikin da ake buƙata wajen ci gaba da shirin makami mai linzamin. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce an ɗora takunkumin ne akan ɗaiɗaikun da kuma cibiyoyin da suke aiki da dakarun juyin juya hali na Iran da kuma ƙungiyar 'yan tsagiru ta 'yan ƙasar Lebanon wato Hezbollah. Wannan sanarwar da aka bada a yau Juma'a tana zuwa ne bayan jami'an Amurka sun bayyana cewa matakan na matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi waɗanda suka haɗa tuntuɓar manyan ma'aikatan tsaro a Amurka da kuma ƙawayenta. Amma jami'ai sun ce wannan al'amari ya faru ne sakamakon gwajin wani makami mai linzami da Iran ta yi a ranar 29 ga watan Janairu, wanda yake bijirewa sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne na hana Iran gudanar da irin waɗannan gwaje-gwaje.
To, sai kuma shirin shugaban ƙasa Philippines Rodrigo Duterte na jibge dakaru a wani tsibiri da ke wato da ake takaddama a kudancin kogin China da kuma wato kafa tuta na nuna cewa wato mamayar da China take yi akan ruwan ya ishe su, duk da dangantaka mai kyau da ke tsakanin su wato a watan Oktoban bara. Duterte ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewar zai tura dakaru zuwa ƙananan tsibirai da ke warwatse a kudancin kogin China wanda yake yammaci a sansanin tsibirin Philippines. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kuma dalla, wasu masana harkokin kasashen Larabawa a Najeriya sun bayyana wato farmaki da Amurka ta kai wa Siriya don maida martani akan amfani da makamai masu guba da Siriya ɗin ta yi akan al'ummar ta a kwanan nan. A hirar da Ali Mustapha Sokoto ya yi da Dr. Aminu Daurawa na Darul Sunna Islam Foundation a birnin Kano, ya ce mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka ya ba su mamaki kuma ya soma canja ra'ayinsu a kan kamun ludayinsa.
To, gaskiya wannan abu ya ba mu mamaki kwarai da gaske, ya ɗaure mana kai kuma ya canza tafsiri da muka kai na akan shi Trump, wanda muke ga kamar Rasha ita ce ta shige gaba wajen samun cin nasarar zabansa, kuma sun yi haka ne domin ya ba su goyon baya akan ta'addancin da suke a Siriya da ɗaure mashi Bashar Assad gindi da ba shi dama na ya ci gaba da kashe al'ummansa. Abin mamaki shi ne wannan hari da Amurka ta kai shi a daidai wannan lokaci. To, gaskiya ya ba mu mamaki kwarai da gaske, mu taɓa zaton Amurka za ta yi wa Rasha abin da ta yi ba, kuma da irin amsar da ita ƙasar Amurka, ƙasar Rasha ta bayar na cewa yanzu tana ɗaukan ita ƙasar Amurka a matsayin ita ma ta shiga sauran 'yan ta'adda wanda ta haɗa su da su ISIS da Nusra da kuma Amurka take su ne 'yan ta'adda. To, kaga wannan,
saboda haka kuna ganin abin da Amurka ta yi daidai?
A wannan daidai ne kwarai da gaske, domin duk wanda ya ga abin mai jin tausayi ba ma sai musulmi ko ma kowa ba, duk mai tausayi wanda ya san darajar mutum, abin da ake na fesa wannan iska mai guba akan ɗan adam, kaga ƙananan yara suna bushewa suna birgima a ƙasa, saboda sun shaki iska mai guba. Ba ma duk dan adam ma ya kamata ya tausayawa al'umma Siriya akan halin da suka samu kansu a ciki, wanda ba taɓa samun wata ƙasa da aka lalata ta, aka rugurguza ta, aka suke da yawan ɗan gudun hijira da yunwa da musifa iri-iri, wanda wasu an kashe matansu, wasu an kashe yayansu, wasu an kashe iyayensu, yara sun tarwatse. Wannan al'amari gaskiya mu kanmu ya faranta mana rai. Kuma dama na faɗa lokacin da aka yi ca akan maganan zaben Trump, nake me yiwa duk da irin bakin jinin da Trump ya zo da shi, ya zo ya wani abin da zai faranta wa mutane rai a duniya, musamman kuma wannan mataki da aka ɗauka, lalle ya nuna mana cewa za a iya samun canji, kuma Amurka tana iya dawo da matsayinta da aka santa da shi da dangane ga abin da ya shafi mu'amalarta da kasashen Larabawa.
Saboda haka kana jin akarmuka lahu, kana ganin wannan jan kunne ne da zai iya yin tasiri akan ita kasar Siriya da shugabanninta, na cewa irin makaman irin harin da suke kaiwa watakila su jaburki ga kai saboda abin da Amurka ta yi?
To wannan abu dama ka san wannan yanki ne da siyasarsa ta kasu kashi uku. Akwai siyasa ta yare, wanda tsakanin su Farisawa da suke Iran da kuma su mutanen Siriya, wanda Larabawa haɗin kan da ya haɗa su a siyasance. Sannan akwai abin da ya shafi kuma ɓangaren siyasa, wanda ita Rasha tana ga abin da ya shigo da ita, saboda Bashar Assad yana da aƙida irin ta gurguzu. Shi kuma mutanen Iran abin da ya shigo da su, suna ga wannan yanki kamar akwai ƴan Shi'a da suka fi ƙarfi, har ma suka turo sojojinsu daga Lebanon suke goya ma wannan baya. Kuma Larabawa suna ga ƴan uwansu ne Larabawa ake kashewa. Kaga kenan akwai siyasa a ɓangaren, akwai ɓangaren addini, akwai ɓangaren ma yare da kabilanci.
Saboda haka kamar da nace, tambayar ita ce wannan zai hana Siriya ta sake abin da ta yi wanda yasa aka kai mata wannan farmaki?
To ba dole bane ya sa ta daina, tunda kaga Rasha ta tsaya, kuma yanzu ma muna samun labari cewa suna ta kara musu kayayyakin da za su kare kansu daga har-haren da Amurka take kai musu. In dai har wannan har-hare Amurka ta daure, to Rasha za ta tsorata, watakila kuma hakan ya sa Rasha ta yi tunanin janyewa daga wannan yanki.
Kiɗin maza daban da na mata, soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
A Najeriya kuma wani rahoto da wani kamfanin Rasha mai samar da tsaro a kan kwamfutoci mai suna wato Kaspersky da ya fitar ya nuna cewar masu kutse daga ƙasar Koriya ta Kudu sun yi kutse a wasu bankuna a ƙasashe 18 ciki har da ƙasar Najeriya. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Rahoton da ya nuna wannan kutse da masu kutsen suka yi a asusun ajiyar masu bankuna a ƙasashe daban-daban na duniya a matsayin mafi girma a tarihi. Rahoton wanda gidan talabijin na CNN ya ɗauka ya nuna cewa a can baya an yi kutse da sunan Lazarus a wasu cibiyoyin kuɗi da bankuna na ƙasashe daban-daban da suka haɗa da Costa Rica, Ethiopia, Gabon, India, Indonesia, Iraki, Kenya, Malaysia, Nigeria, Poland, Taiwan, Thailand da kuma Eurogai. Koya masana harkokin kuɗi a Najeriya ke ganin wannan rahoto da aka fitar? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kuntukura, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Jami'ar Bayero da ke Kano.
To shi irin wannan abu ka lura zaka ga cewa an samu cigaba a duniya, wanda yake yanzu dai yawancin hada-hadan kuɗi da ake yi ana yin shi ne ta hanyar kwamfuta. Wannan kuma kwamfuta ɗin da ake amfani da shi suna amfani da wasu abu a ilimi na yanayin duniyar gizo. To yawanci za ka ga ko a nan ƙasashen mu na Afirka da Najeriya musamman, za ka ga wani lokaci cire kuɗi ta hanyar katuttuka na mashin a ko'ina a duniya, a shigar da kuɗi a fitar. Za ka iya shigar da kuɗi a Najeriya a misali, ka je kaman ƙasar Amerika ka cire. To idan wannan abu har ya faru kuma suka samu nasara su, in ba a ɗauki mataki ba, wannan bai da wahala a gurguje yake durƙusar da tattalin arzikin ƙasa. To kaga zai shafi wannan ƙasashe musamman a Najeriya.
To ko wani mataki ya kamata a ce an ɗauka a ƙasashen da ake wa kutsen? Ga dai Dr. Dauda.
Saboda haka abin yi shi ne a hukumomi musamman na Najeriya su tashi sai su ga cewa wani irin kamfuna ne na duniyar gizo da bankunan Najeriya suke amfani da shi. Idan wai mafi akasari za a ga cewa suna amfani da waɗanda ake amfani da shi ko ina a duniya. To amma su ma waɗannan kamfanonin a tabbas ba za su zauna ba, dole za su tashi sai su ga cewa sun kare haƙƙin waɗanda suke hulɗa da su, musamman bankunan na Najeriya da kuma wasu ɓangarori na duniya.
Najeriya dai ta kasance ƙasa ta uku a duniya da rahotanni suka nuna cewa ana yi wa cibiyoyin kuɗaɗe da na ajiya kutse bayan Amurka da Burtaniya, kamar yadda wani rahoto da ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro ya fitar. Wannan rahoto dai ya nuna cewa Najeriya na hasarar kusan naira biliyan 127 a duk shekara a sakamakon kutse da ake wa cibiyoyin kuɗi daban-daban. A shekara ta 2014 kadai, hukumar EFCC ta bayyana cewa 'yan kasuwa da sauran masu ajiya a Najeriya sun yi hasarar naira biliyan 6 ta yanar intanet. Game da matakin da babban bankin Najeriya ta ɗauka game da wannan lamari, muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na bankin Mr. Isaac Okorofo ya ce ba su da masaniya game da kutsen da ake zargi an yi wa wasu bankuna na duniya, ciki kuwa har da Najeriya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Tumadalla a ƙasar Ghana kuwa, wata ƙungiyar 'yan bangan siyasa ta Delta Force na jam'iyyar MPP mai mulki ta kai wa wata ƙaramin kotun birnin Kumasi hari a lokacin da ake shari'an wasu 'ya'yanta 13 bisa zargin fidda shugaban hukumar tsaro na jihar Ashanti, wato da shugaban ƙasa ya naɗa shi. Haɗakan ƙungiyar cikin gida masu sa ido akan harkar zaɓen ƙasar wato sun bayyana damuwarsu akan irin abubuwa da ke faruwa na 'yan bangan siyasa.
The existence of political vigilante groups is illegal and the Ghana police.
Kasancewar ƙungiyoyin 'yan bangan siyasa ya saɓa wa doka, don haka ma'aikatar 'yan sanda ta tashi haikan kuma ta gaggauta wargaza waɗannan ƙungiyoyi saboda kiyaye tsaron ƙasar. Farfesa Miranda Greenstreet, maga kujerar haɗakan ƙungiyoyin cikin gida masu sa ido a kan zaɓe, take wannan jawabi a wurin wani taron manema labarai da ƙungiyar haɗakan ta shirya a jiya birnin Accra. Farfesa Miranda ta ba da shawara tana cewa,
in the medium to long term, there should be a concerted effort amongst key elections.
Ta ce don da wasu lokuta masu zuwa, ya kamata a yi haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓen ƙasar wurin zaɓen shugaban 'yan sanda Sufeto Janar, don ya yi aikinsa ba tare da tsoma bakin 'yan siyasa ba, kuma ya yi aikinsa a ƙarƙashin kowace gwamnati. Sai dai hulucin nata ya biyo bayan samame da wata ƙungiyar matasa na 'yan bangan siyasa ƙarƙashin jam'iyyar MPP mai mulki ta Delta Force ta kai a kotu, inda ta kwato mambobinta 13 da ake musu shari'a a jiya a birnin Kumasi. Rahotanni sun nuna cewar matasan sun shiga kotun ne kuma lokacin da mai shari'a Mary Sanchire ta ba da umarni da a koma da su a gidan yari don su sake bayyana a gabanta a ranar 20 ga wannan watan Afrilu. To nan ne fa matasan suka ja daga kuma suka kwato mutanen nasu har sai da taimakon 'yan sanda, sa'annan aka kwace wannan alƙaliya mai shari'a daga barazanan kai hari da 'yan bangan ke mata. Ko shakka babu, wannan hali da 'yan bangan siyasan suka kai a kotu ya tada hankalin al'umman ƙasar Ghana, kuma masana harkar tsaro suna ganin matasan sun wuce gona da iri. Irbad Ibrahim mai fashin baki ne akan harkar tsaro, kuma shine shugaban cibiyar bada shawarwari akan tsaro ta Irbad Security Consult.
Abin da ya gudana daga birnin Kumashi, wannan abu ya sake mana fahimta na siyasan ƙasa baki daya, domin kotu na tare da judiciary. Judiciary kuma one of the three arms of government ke ba.
Yana ɓangaren wato masu shari'a.
Wannan harin da aka kai mayan shari'a dai, idan ba zari damsi ƙasa ta tashi ta tsaya ba, ya zama alama cewa wannan ƙasa doka ba ta aiki.
Shisa Akshay, maganar ka da farko da kake cewa shugaban 'yan sanda IGP 'yan siyasa ke zaɓensa, wato akwai tunanin cewa su 'yan sandan ba sa aikinsu da kyau ne saboda 'yan siyasa ke zaɓensu?
An karye ma manyan 'yan sanda gwiwa, domin wannan ƙasa ababen da mutan da ke taimaka ma siyasa ko kuwa party suka fadi da shi ake aiki. Saboda shi wannan dattaliki da aka bashi sabon aiki yana tsoro ya doki wani mataki da zai bar mutan party su fusata su ce ba su son shi a sake shi. Inda ba magance wannan cikas cikin shirye-shiryen tsaron ƙasa ba, sabon karo idan an sake gwamnati za samu babban matsala. Ba ka ba malam makeri ka gafarce ne. Shugaban ƙasa ya zabi wani ya kai Kumashi, an je an turi keyen shi an fidda shi ofishinsa daga karkaren Tamale na arewacin Ghana. Asibiti gaba dai aka je aka karba da suna Kandahar Boy, sunaye na Afghanistan, sunaye da kasashen da ake yaki. In ba sa hankali an magance wannan magana wannan zance ba, ina ga nan gaba ababen da ke gudana sauran kasashe in ba mu sa hankali ba, wannan ababa za su gudana.
Irbad Ibrahim kenan mai fashin baki akan harkan tsaro.
tuni dai yan sanda sun riga sun kamo mutane 13 wanda yan banga suka kwato su daga kotu.
Madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 11:20 kenan na safe a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karantarwa ko malanta aiki ne mai matukar gajerwa. Hakan yasa karamar hukumar Baltimore dake jihar Maryland a nan Amurka aka kirkiro wani shirin motsa jiki domin inganta lafiyar malaman karamar hukumar. Yau kan wannan shirin duniyar Amurka zai yi dubi a kai. Sai a kasance tare da mu. A wannan makaranta da ake kira Gunpowder Elementary dake birnin Baltimore a jihar Maryland ana shiga ajin motsa jiki wanda Jane Donahue ke koyarwa. Koyar da darasi kan muhimmancin motsa jiki abu ne da yafi karfin a kwatanta shi da aikin yi, domin a gare ta abu ne da take muradin yi a koda yaushe. Ko da a lokacin da akan ware domin zuwa a ci abinci, Jane da kawayenta sukan yi musayar dabaru kan muhimmancin cin abinci mai lafiya domin gudun kada kibarsu ta wuce kima.
We have a weight loss.
Muna da wani aji da akan koyar da yadda mutum zai rage kiba, da kuma wani aji da ake koyar da malaman makaranta kan muhimmancin lafiyar jiki. Tun a bara muka fara, mun kuma rage kibar mu da nauyin fam 300, dukan mu 18.
Like 300 pounds, 18 of us.
Nazarin cin abinci mai lafiya ba shine kadai darasin da jin ke koyarwa ba a makarantar su, har da ma motsa jiki.
Bring your foot into your knee.
Wanda kamar tsarin nan ne na motsa jiki da ake kira yoga a turance.
Today we're doing a body flow, which is
yau muna jujjuya jiki ne. Yau ina da aiki da yawa, amma hakan na da muhimmanci, shi yasa nazo nan.
Jane Ward ita ce mai magana da yawun kungiyar matan da ke koyarwa a makarantun gwamnatin karamar hukumar Baltimore da suka maida hankali akan motsa jiki. Ta kuma ce wuraren aiki da dama sun samarwa ma'aikatan su ire-iren waɗannan shirye-shirye na motsa jiki, amma kuma har sun fi muhimmanci ga malaman makaranta.
It's more difficult for them to schedule.
Ina da matukar wahala su ware wani lokaci na motsa jiki a rana guda, wanda hakan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa muka kirkiro da wannan darasi bayan an kammala aiki. Saboda haka da zaran ɗalibai sun tafi gida, sai su saka kayan atisaye su shiga wajen motsa jiki tare da sauran abokanan aikin su domin yin atisaye da ke ƙara lafiyar zuciya.
Shugaban makarantar Gunpowder Elementary Wendy Cunningham ta lura cewa ana ƙara samun malamai dake halartar wannan atisaye tun bayan da aka kaddamar da wannan shiri sama da shekara ɗaya da ta gabata.
The teachers are excited to be together, to exercise, to support one another and trying to be healthy and maintain healthy habits, learning.
Malaman suna furin cikin kasancewa tare, inda sukan yi atisaye a tsakaninsu da zammar nema ma kansu lafiya. Sukan koye da za su magance matsalar gajiyar aiki, wanda hakan na da muhimmanci, kuma yake ƙara ba su ƙaimin gudanar da ayyukansu, musamman a fannin nuna juriya wajen hulɗa da ɗalibai. Gaskiyar jama'ar ce yadda ake tallafawa juna sukan taimaka maka kodaya.
It's really important for stress reduction, for just making you feel better about your
cuɗanyen da mutane suke a tsakanin su a lokacin atisayen shine fubrige malama Ashley mai koyar da yan aji uku.
Really, it is the people. They are a great support team. They really help you even after a really long day.
Gaskiyar jama'ar ce da ake tallafawa juna sukan taimaka maka kodaya ka sha wahala a wurin aiki. Zaka ga suna ƙara ma ƙwarin gwiwa. Gaskiyar magana ita ce ban cika son motsa jiki ba, amma sukan sa ni ji daɗin atisayen. Hakan yasa nake zuwa a kowane mako.
Ganin yadda suke cin gajiyar wannan shiri na motsa jiki da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu, yasa malaman makarantar ke fatan za a fadada shirin a duk makarantun Baltimore da ma sauran wurare. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wanda ya dubi kan wani shirin motsa jiki da aka samarwa malaman makaranta domin su daga kawar da gajiyar aikinsu a wasu makarantu da ke ƙaramar hukumar Baltimore da ke nan Amurka. Yanzu madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma Faiz Al-Masri da Fed Lapidus da suka hada wannan rahoto da kuma Safina Sudangi. Ni Mahmud Lalo ke cewa ai hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Zan fara ne da sakon Mahmud Salim ƙauran nan da Zamfara, wanda ya ce harin makami mai linzami da ƙasar Amurka ta kai a Siriya san bai kamata ba, kasancewar harin kan iya shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Hasali ma kai harin keta ‘yancin ƙasar Siriya ne a matsayinta na ƙasa mai cikakken iko. Salam BOA Hausa, don Allah ku miƙa mun sakon ta'aziyya ta zuwa ga iyalan Sheikh Al-Hassan Sa'id Adam Jos, wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Laraba da ta gabata. Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa. In ta mu tazo, Allah ya sa mu cika da imani, inji Abdulsalam mai walda dambam. Ina miƙa sakon jaje na ga waɗanda iftila'in annobar cutar sankarau ta rutsa da ƴan uwansu a jihar Zamfara. Da fatan mahukunta za su ƙara ƙamiri wajen daƙile yaɗuwar cutar ta sankarau a Najeriya baki ɗaya, inji Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu, Kano. Kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe a wuri daya domin ku dakile ƴan ta'addar da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a. Duba da ganin yadda suke yaduwa a sassan duniya daban-daban, suna kuma halaka dimbin jama'a. Wannan sako ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya Allah ka kawo mana karshen annobar cutar sankarau wadda ta halaka sama da mutane 300 a jihar Zamfara, Najeriya, da ma sauran cututtuka da ke yi wa jama'a kisan mamuki a Najeriya da sauran kasashenmu na Afirka baki daya. Wannan sako ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta da ya hana su kiri jihar Adamawa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku gaya ma gwamnatin tarayya ta kawo mana agajin gaggawa a jiharmu ta Sokoto game da cutar ɗan sankarau da ke yi ma al'umma kisan mamuki. Allah ya sa gwamnatin ta ji wannan sako. Wannan sako na haɗin gwiwa ne daga Mutari ɗan Ma'azu, baban Khalifa Jikan Kande, da Shehu baban Mansur, da Idris Jikan Kande, gidan mai kware jihar Sokoto.
Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wata majiyar yada labarai a kasar Sweden ta ce wata babbar mota ta afka cikin wani babban kanti a tsakiyar Stockholm, inda ta raunata mutane da yawa. Wani gidan Radiant Sweden ya ce mutane uku ne suka mutu a wani hadari da haka. Ya kuma kasar ya kafar yada labarai ta Swedish, wacce aka fi sani da SVT, ta ce an harba bindiga. Jami'an 'yan sanda na Sweden sun ce sun karbi kiran waya akan wani da ya ji wa mutane rauni ta hanyar tuka mota a tsakiyar hanyar ta Stockholm Drottninggatan. Shirin shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte na jibge Dakaru a wani tsibiri da ake takaddama a kudancin kogin China, da kuma ya kafa tuta na nuna wa China cewa mamayar da take akan ruwan ta ishe su, duk da dangantaka mai kyau da ke tsakanin su tun watan Oktobar bara. Duterte ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewar zai tura Dakaru zuwa kan 'yan ƙananan tsibiran da ke warwatse a kudancin kogin China, wanda yake a yammacin sansanin tsibirin Philippines. Kasashen Brunei da China da Malaysia da Taiwan da Vietnam duk suna nuna cewa sun mallaki suna da mallakin waɗannan jerin tsibirai. Kasar China ta bayyana mamakinta da kuma damuwarta kan wannan sabon ci gaba a taron 'yan jaridu da ba a saba ganin sa ba a yau Juma'a. Mai magana da yawun ma'aikatar waje ta China, Hu Shunyi, ta ce Beijing na tattaunawa da Philippines akan shirin jibge Dakarun, kuma suna fatan za a warware matsalar da wuri.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai kuma anjima za mu zo muku da wasu rahotanni, inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da ke damunku da kuma na ƙasashen duniya baki ɗaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Naziru Ahmed Hausawa da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta bada wato umarni kenan Julie Gresham, da injiniya mu na wannan lokaci Malam John, babu ya kuma kiri ne ke sallama da ku a cigaba da sauraron sashen Hausa da muryar Amurka. Ga shirin yau da gobe tafi.